il y a eu 4 articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. L'article 8.
Mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa ta ƴan adawa Korone Masani kenan ina mai yiwa manema labarai ƙarin bayani akan dokokin da suka haifar da rashin fahimtar da ta tilasta musu kauracewa zaman kwamitin kwaskwarai kundin zaben Niger. Batun kayyade yawan mutanen da za su tafiyar da harkokin hukumar zaɓe a matakin ƙasa da tsarin naɗa shugabannin hukumar a jihohi na daga cikin batutuwan da suka haddasa rarrabuwar kawuna a yayin wannan zama. Mafari kenan da ƴan adawa suka fice daga wannan taro da a can farko aka yi zaton zai kawo ƙarshen ƙiƙiƙa da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa. Alayyi Ahmadu Lawan Edmond na daga cikin masu wakiltar ƴan hamayya a wannan kwamiti.
Wanda za suka ce sheni sai an sa mata mushin 35 suka zo baya suka ce a tarihin cewa 31 suka kuma suka ce kai 25 mu ɗan adawa muka ce mu ma mun rage gata wuce 25 su ta yin majority su ma suka ce sun kai ta 21 to shi ma a nan mun samu haɗin kai da ajo magana kuka tun da an ce a yi shawarar yadda kowa ya shiga cikin zaɓe to kina cikin sheni ta kwamin ya kamata kowa yana da ido to wannan shi ne na hudu inda yake zuwa samu ba haɗin baki ko muka ce to tunda haka ne za mu tsaye da wannan shiga
zaɓe. Kundin zaɓen ƙasar Nijar a sashensa na takwas ya yi haramcin shiga zaɓe ga duk wanda kotu ta yi wa ɗaurin shekara guda a gidan yari. Saboda haka ƴan adawa suka shawarci wannan kwamiti ya sassauta izuwa shekaru uku. Shawarar da masu linjaye suka ce zai fi kyau a gabatar da ita wa majalisar CNDP. Dalili kenan da magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana irin su Abubakar Muhammadu Maiduka ke kallon wannan a matsayin wani matakin dadewa shugabansu Hamma Ahmadu hanyar shiga zaben shugaban kasa na 2021.
Saboda article 8 dai ga nasu tunani zai iya hana Muhammad shi takara. Shi ko mu innan da article 8 da ba 8 ba. Mu ga dai Muhammad dan takara na kuma shakka babu sai azam dan takara. Kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya tsada shi bai da an kaje zabe dan haka mu Hamma Garenu dan takara ne kware ya kasu mutum bisa tsage ta in ko ka jaja za mu wannan shi kware nan ta tsage in ya so daga baya za mu zo mu damke
jagoran tawagar wakilan bangaren linjaye a wannan kwamiti wato sakataren harkokin zaben jam'iyyar PDS Sare Abubakar Sabo da na tuntuba domin jin matsayin MRN akan wannan badakala ya ce da ni kwamitin na ci gaba da aikin sa kamar yadda aka tsara. Yana mai cewa a ranar Litinin din da ke tafe ne kwamitin zai gabatar wa Prime Minister rahoton ayyukan da aka shafa makonni uku ana gudanarwa. Don haka in jira zai kira ni idan lokaci ya yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.